Binciken farko da jami'an tsaron da aka jibge a wurin suka gudanar ya nuna sunan yarinyar Deborah Samuel, ya asalin Rijau ta jihar Neja, wanda ke karatu a sashen tsimi da tanadi, wato home economics, duk da yake basu tabbatar da sakamakon binciken ba a hukumanci. Ma'aikatan tsaro da ke aiki a makarantar sun yi kokarin fitar da ita, inda suka boye ta ofishin su dake cikin makarantar, amma ɗalibai suka balla ofishin, suka kashe ta, suka cinna wuta da ita da ofishin duka suka kone. A halin da ake ciki, gwamnatin jihar Sokoto ta maganta akan lamarin ta bakin kwamishinan yaɗa labarai na jihar.
Gwamnatin jihar ta samu bayani akan abin da ya faru yau a kwalejin ilimi ta Shehu Shagar da ke nan Sokoto, a inda ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar ta rasa rayuwarta. A sandiyar wannan, gwamnatin jihar ta ba da umarnin a rufe makarantar kai tsaye. Sa'annan kuma mai girma gwamna Right Honorable Aminu Ziri Tambuwal, mutawallin Sokoto, ya umarci ma'aikatar ilimi mai zurfi ta jiha da hukumomin tsaro da ke a wannan jiha da su fara binciken sanadiyar wannan mummunan al'amari da ya faru kai tsaye, domin a tabbatar da abin da ya faru, kuma su kawo rahoto ga gwamnati ba tare da ɓata lokaci ba. A tabbatar da zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin jiha kafin a samu cikakken rahoto wanda ita gwamnati za ta yi amfani da shi don ɗaukar matakan da ya kamata su ɗauka akan abin da aka ambata a cikin rahoton.
Yanzu dai halin da ake ciki, an jirge jami'an tsaro na soji da na 'yan sanda da na civil defense domin tabbatar da doka da oda a cikin makarantar, duk da yake an rufe makarantar lokacin da ɗalibai ke gudanar da jarabawar kammala neman takardar shaidar malanta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.